طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعلم في جواد إن مكثرة ساتم وانشان كل فاتم دي جواد الله وكراته cikin karatun littafin mustalahul hadis na al-allama Muhammad bin Salih bin Usaymin, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi, da kuma darasin yau na 11 ko ta bakwai na yin mun tsaya ƙarshen اختصار الحديث هو رواية الحديث بالمعنى، لا رواية الحديث بالمعنى، عند رويته حديثي ده معنى من كان تاشي ده شرط عند ما نميسك تشي بيا على تأسيات كواس شرط ده بدا أكو كتكين شرط ده يزمن تو متمن ده زي رويته حديثي ده معنى يسم معنى من حيث اللغة مجوجة sannan kuma sharadi na biyu malamai suka ce darura ta bada cewa mutum ya rawaito hadisin da ma'ana kenan in darura ta bukata, amma muka ce wannan malamai sun ce baya da alaka da darura, ko da ka san hadisin tamun shi yanda yake, ka san lafazin shi yanda ya zo gabaki daya, kana iya kai ikhtisarin shi da ma'ana. Wannan ita ce magana mafi rijaye ta wajen malaman hadisi. Sannan nan uku suka ce kada ya zamanto hurufi inda za a alfazi inda suka zo a cikin hadisi ya zamanto muta'abbad ne bihi ka alfazu alkari wa nahwihima, kada ya zamanto azka lafazin hadisi da ya zo wani azkar ne kai ka baddala shi ka kawo wani azkar, ka kawo wasu lafazza da su, ko kuma hadisan da suka zo wanda ake yin ibada da su kai kuma ka zamanto ka sauye lafazin. Amma muka bada misali wancan ban manta ba, kama at-tashahhud, at-tahiyya, hadisin da yazo gashi nan at-tahiyyatu lillahi da sauran irin riwayat da suka zo, ka sauye lafazin ka kawo naka da ma'anar su. To wannan malamai suka ce bai dace ba. Kinan wannan sharadi guda uku shine suka indan ya cika sai mutum ya rawaito hadisi bil ma'ana. Sannan kuma idan har ma'anar ta bace maka shine nan yace wa idha rawahu bil ma'na falyati bima yush'iru bidhalika fa yaqulu aqib al hadith aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam aw nahaw. Idan ka kawo hadisin da ma'ana ka kawo shi, to yana da kyau malamai suka ce karshen hadisin ga gawadi ka ce aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam aw nahaw, ko kuma ka ce nahaw al hadith. Kenan yanzu misali hadisi ne na rawaito shi da ma'anar shi, sai in ce kamar da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Kenan wannan duk kariya ce don ka je ka gayi wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba, kuma ka danganta shi ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Shi ne kama ya bada misali malam ya ce kamar da hadisi Anas radiyallahu anhu fi kissati arabi alladhi bala fil masjid. Hadisin Anas na Arabi wanda ya zo cikin masallaci ya yi kutsari a cikin kisar shi can ƙarshe ya ce summa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama da'ahu, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kira a Arabi fa qala lahu inna hadhihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha albawli wala qadari innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla wassalati wa qira'ati alquran. Sai kuma Anas ya ce aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kinan kama Anas ya hakaito mana abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi, sai kuma yace kamar dai ko kuma kamar yanda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi. Kinan nan kamar ya rawaito hadisin da ma'ana yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi mishi. To tana yi wa la'alla ko wasu abubuwa ya yi takalim ko kuma ya baddala da wasu, wannan shi yasa yace auka ma kala sallallahu alaihi wasallam. shine kuma nan kamar fi hadisi Muawiya bin Hakam wa kad takallama fi salati la yadri yayi magana a cikin sallah alhali bai sani ba falamma salla nabi sallallahu alaihi wa sallam qala lahu in hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min al-kalami min kalami an-nasi inma huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul qur'an sai yace mi aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam ina hadisi a takaice ruwaya hadisi bil ma'ana malamai sun ce ja'iza ce mutun yana yin ta amma ya zama to sharadin ka san sarai ka san hakikanin hadisin kada ka kawo shi sabanin haka nan ko kuma ya zama to idan ya zama to hadisin kuma ya zama to ba wai hadisi bane wanda muta'abbad wanda ake ibada wata ibada da shi ko kuma hadisi ne na azka to shi ma idan wannan ne bai dace a karwaito shi da ma'ana ana so ka kawo lafazin yanda yake ko kuma daga ƙarshe kuma ka ce kama kala au kama kala sallallahu alaihi wasallam insha Allah kenan wannan cikon wancan darasin ne sai kuma yau zan mata shi kan hadis al-mawdu al-hadis al-mawdu malan yace al-mawdu alif ta'rifu ba hukumuhu jim ma yu'raf bihi al-wadi dal qa'ibatu min al-ahadis al-mawdu'a wa ba'd al-kutub wal-mu'allafa fiha ha qa'ibatu min al-wada'in kenan malan zai yi mana magana akan ta'rifin menene wani idan aka ce hadisin mawdu menene hadisin mawdu kuma menene hukuncin shi sannan kuma yaya ake a gane al-wada'u fil hadis an yi ƙarya an kirkira ƙarya a cikin hadisi sannan kuma daga cikin malan zai kawo mana wasu daga cikin misalai na hadisai mawdu'ai wanne ne ne hadisai mawdu'ai kamar yanda malan zai gayi mana anan insha Allah sannan kuma daga cikin wanda suke wada'in hadisi suke kawo hadisai mawdu'ai su ma malan zai kawo mana wasu misali daga su malan yace arif al-mawdu'u al-hadisu al-makdhubu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisi wanda ake cewa al-mawdu' shine hadisin wanda aka danganta shi daga annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhali kuma ƙarya ce ƙarya ce aka kirkira aka danganta ma annabi sallallahu alaihi wasallam me bai guniya me yace
yace bi kitab al-kadhib al-kadhib al-mukhtalaf al-masnun masnu'u
na'am
ala rasuli fadhalika al-mawdu'
kaji ko imam al-bayquni yace wal-kadhib al-mukhtalaf al-masnu'u ala an-nabi wa fadhalika al-mawdu' kenan ƙarya da aka kirkira can bayan an bayan kuma da ba saman taburo nan mun gado inda muka hujjo duka anwa wa ta'if mun gado al-kadhib wanda aka same shi kazzab ne akwai cikin kadhib muka ce kala biyu ne akwai muttaham bil kadhib akwai kazzab wanne ne muttaham
wanda
ya taba yin ƙarya a cikin maganganun shi tsakanin shi da mutane shine muttaham bil kadhib amma kuma idan aka ce wannan kazzab ne to an taba kama shi ya taba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya so wannan kazzabin wanda aka taba kama shi yanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to hadisin da ya rawaito shine ake cewa hadisul mawdu kenan mun gane nau'in shine hadisul mawdu shine mai baikuni can karshen alfi can karshen baikuni yake cewa wal kadhibul mukhtali'ul masnu'u 'alan nabi fa zalikal mawdu'u sannan ya rike ta tayyib shine malan ya kawo mana ta'rifin shi nan ko kace al hadisul makdhubu 'alan nabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ka hata ce baikuni wal kadhibul mukhtali'ul masnu'u 'alan nabi fa zalikal mawdu'u ya isar maka sai malan yace hukuncin shi me hukuncin shi ƙarya hadisi ne an ƙari an danganta ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne hukuncin shi ba dauke shi mardud ne wala yace eh huwa mardud ne wannan kowa ma ya sani mardud ne ba za a karbe shi ba in kun lura tun da muka huce hadisin hasan hadisin sahihi da hasan duka wannan muka ce cikin anwa'u da'if muke kusan ilimin mustalah idan ka hudda bangaren hadisin hasan da sahihi to duk soran anwa'u da'if ne dukkan su sai dai wani da'ifi da da'ifi muka ce idan suka hadu ya taqawwa su zaman to mene hasan da ghairi su zaman to hasan da ghairi idan ta'addada turqu fa yakuna hasan da ghairi to wannan to amma duk suran da'ifi zaka gani duk da cewa akwai wasu anwa' na al-ahadis wanda ake tawakkufi ko kuma nasikh ne gashi nan sahihi ne amma ba ai ba aiki da shi saboda nasikh ne ko kuma wajen muqtadi ittirab wanda an samu ittirab ko kuma muqtalikul hadis duka dai da suran su kenan wannan shine yace hukuncin shi mardud wala yajuzu malan yace wala yajuzu dhikruhu illa maqrunan bi bayani wad'ihi litahzir minhu sannan kuma bai halitta mutun ya rawaito hadisi mawdu'i sai dai mi maqrunan bi bayani wad'ihi kana kawo shi wannan hadisin ka san sai mawdu'i ne to ka bayyana cewa wannan hadisin mawdu'i ne kai bayani saboda ka aje kana hodi ka hodi ka hinka gai bai ka bari ka jale wani ya dauka hadisi ne ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi ya dauki hadisi mawdu'i saboda mine malam yace li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man haddatha anni bi hadisin yura aw yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibaini annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu mance wancan hadisi da ya gabata a cikin muqaddima menene man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaluhu minan nar to wannan kai ka san da'ifi ka rawaito shi baka yi ba bayanin cewa makaruni ne to kai ma zaka shiga wani abu nan shine karshen wannan hadisi karshen wannan hadisi man haddasa anni bi hadisin duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bada labari game da ni ko ya rawaito wani hadisi ya bada labari hadisin dace kaza yara annahu kadhib a wata ruwaya yura annahu kadhib alhali ya san da cewa wannan ƙarya ce ya tabbata cewa wannan sanadin ka san da'ifi ne amma ka rawaito shi annabi ya ce fa huwa ahadul kadhibain to shi ma yana daga cikin makaryatan nan guda biyu su waye makaryatan nan guda
biyu
ahadul kadhibain
magana
shi ne nabi to waye na farko wanda ya kirkira hadisi wanda ya kirkira hadisin shi ne makaryacin na farko to can kuma shi mi zai buge shi can man kaza ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalu minan nar shi zai dauke shi shi kuma wannan kuma wannan hadisi zai dauke shi ahadul kadhibain shi zai dauke shi kenan shine annabi malam yace kenan mun fahimci makaratan guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace fa huwa ahadul kadhibain dai wancan na farko wanda ya kirkira hadisi shi kuma farkon hadisin da zai fara hawan kanshi shine man kazaba alayya muta'ammidan kuma nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar akan haka shi yasa malam yace bayya halatta mutun ya rawaito hadisi da ifi ka san sarai mawdu'i ne ƙarya ce aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka rawaito shi sai ka danganta shi tare da bayanin cewa wannan hadisin mawdu'i ne ƙarya ce aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama zan mu ga amsila hadisai da yawa wanda mutane kuma da yawa suna fadawa a cikin wannan wasu ana bayyana musu cewa hadisi ne mawdu'i amma da su ce kaza da kaza da kaza su kai kamar irin hadisin hubbul watan min al-iman da wasu akwai hadisai da yawa da malam nan ma ya kawo mana suna mawdu'i jin malai yace wayuraful wada'u bi umurin minha ana gane wada'in hadisi kirkirar da hadisi da wasu abubuwa kamar haka malai yace daga wasu abubuwa ne malai ake gane wannan hadisin kirkirarre ne daga wasu abubuwa misali a cikin karatun da musu na'am
diba masu marawaitan
isnadi a duba isnadi misali cikin isnadin da kake bincikawa ka gani wani kazzaba ne kenan ka san sai ka ce to wannan hadisin wa akwai kazzaba cikin shi kawai duk yanda aka yi abin cika ka ji ya kirkira wa annabi sallallahu alaihi wasallam da farko malam yace abu na farko yace ikrarul wadi'i bihi shi wanda yayi wada'in hadisi ya kirkira hadisi yazo yayi ikrari ya tabbatar da cewa a wannan hadisin wani ne na zonar daidaita shi ne shi to wannan hanya ce ta farko wanda ake gane an yi wannan hadisi an yi kirkire ne an kirkira an hadisi an danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta biyu malam yace mukhalafatul hadis lil aql hadisi ya khalafa ma hankali ya khalafa ma kwakwalwa duk da cewa nan bari mu yi da samari yace mithlu an yatadammana jam'an baina naqadaini aw ithbati wujudi mustahilin aw nafi wujudi wajibin wa nahwi malam yace ya zamanto hadisin da aka zo wanda zai saba ma hankali misali ya zamanto hadisi ne wanda gashinan ya gai wasu abubuwa kuma ya warware yani an samu naqadi a cikin abu tafka da warwara an samu tafka da warwara ko kuma an samu ya tabbatar da wani abu mustahil wanda abu ne bai yayi ba a ce an samu abu ne misali ya kirkira wani hadisi kamar yadda amsila za su zo a gaba ya zo ya kawo wani abu wanda abin kawo biyuwa ne a ce yayi faru to wannan irin su shi ma ana gane wada in hadisi an kirkira wannan hadisin ko kuma nafi wujudi wajibi ko kuma yazo yayi kore wani abu wanda yake wajibi to kaga wannan ma ana gane ya kenan kirkira hadisi ne wannan malam abu na biyu kenan sannan abu na uku malam yace mukhalafatuhu li umumi lil ma'lumi bid darura min ad-din al ma'lum bid darura min ad-din abinda a addinance ko kai al fitra kake zaka iya sanin wannan abu bai ruwa wani yazo yayi inkari shi wani ya rawaito ma hadisi misali yace ai sallah ba wajibi bace cikin rukunin musulmi kaga kai kanka ranka ka san wannan ya saba ma abu ne wanda minal ma'lum fi dini bid darura to shi ya rawaito hadisi yace ya safkar da wannan abu shine malai yace misalan an yi tadammana istiqatu rukunin min arkanil islam ko kuma ne yazo yace a yanzu ka shiga musulunci ba ruwanka da shahada ko ba kai ba shahada ta shiga musulunci kai kawo kana yin shi ba ya kore wani abu ne na cikin rukunin musulunci to wanda akwai kuma wanda ya zamanto abinda bai yiwa a ce mutum musulmi ko kuma wannan yace ya jahilce su ko kuma ya zamanto tahlilur riba wa nahu ya halala wani abu irin riba misali ko kuma ya halalta ta kaga abu ne wanda ma'lum da darura kowa san riba kenan kaga aya ce kararre wannan ya saba mata ko kuma malam yace tahdidu waqti qiyamis sa'a mutum yace ranar kaza je mun banda ake ta za ta shi kiyama gobe mutum yazo yace yayi tahdidin wani lokaci wata rana yace ranar kaza za ta shi kiyama kaga wannan abu ne wanda da yaji kuma ya danganta shi ya kashi hadisi zai ka yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza ko kuma hijira tana da dubu kaza za ta shi to kaga wannan abu ne wanda ya saba da ganin wannan kawai ka san wannan hadisin ƙarya ce aka danganta ma annabi ko kuma malam yace au jawazi irsal nabi ba'da muhammadi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kawo hadisi yace ai za a aiko wani annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam alhali mun san annabi ko shine na ƙarshe to kenan kaga wannan shi ma daga kaga hadisi ne ya zo gashi nan da isnadi amma aka ce za a aiko wani annabi bayan annabi to ka san wannan hadisin ƙarya ce ahmadiyya sake ko dan ahmadiyya to kaga irin wannan kenan wannan hanyoyi uku da malam ya kawo ta gane yanda zaka gane hadisi da'if amma wajen akal da nace zan yi magana kada ka ce kawo dan ya saba ma hankalinka kai ka ce hadisi ne da'ifi ka je ka kore hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da yawa wanda in ka ce kai tunani hankalinka bai iya wannan insa amma dole ka yarda irin abubuwa na gaibiyat abinda gaibi ne irin hadisin da muka karanta ban san Riyadus Salihin ne ko kuma ina ne darsul kafir yawmal qiyama misali Jabal Uhud hakorin dan muta kahori dan kuta a ranar tashin kiyama kwatan kwacin dutsen Uhud hakori daya na kahori kwatan kwacin dutsen Uhud to kai yanzu in ka kalli hakorin ka nan ka ga dan dutsen Uhud duk da cewa ko dutsen karkada aka ce dutsen Uhud takriban yana cin wajen kilo a wannan hanya mai sauki ne na kilo 7 ya shiga daji ya ja kilo 100 ruwa
hakori
fata a cikin karkashin hadisin wancin hadisin mun karatun mu na mustala ne ko aya ne maka karanta shi cikin riyadu sani ne maka karanta shi fata kabrin fata shi masira wajen tsakanin makka da madina ne aka ce kabrin fata yi kabrin ta wajen kilo 100 guri to ka san ba sai an daidai ta ma wuta ka yi ta ci inda ta ci ta ci kuma kulla ma da ta ci dole mun fadal na mu ji Allah ke to kaga irin wannan abubuwan na zaibiyat wanda hadisi ya tabbatar da su hadisai ingantacce annabi ya faɗe su to baka iya ba kai inkarin su kai inkarin irin wannan saboda kace sun saba ma hankali yo hankalin wa kai aka duba ai hankalin ma yana yi ana ne wa sa hankali ayo a saka su yawa ko Isra'i da Mi'raj a dare ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka ya tayi shafi ya tayi Baitul Maqdis daga can ya tashi ya tayi sama kai tunanin da zaka yi gashi nan kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan hakika to in kace ka ƙara nashi da hankalinka in baka da hankali sai ka gani ka ce to irin wannan abubuwan dole mutun ya sallama ba dai ka gane su ba wannan dan kaka gane su irin su kauka kore hadisi kauce eh hadisi wannan maudu'i ne ƙarya ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su amma akwai abubuwan da yanzu irin malaman hadisi akwai wanda cikin malaman hadisi da ƙarya ji hadisi zai ce wannan hadisin da'ifi ne kuma an ka bincika haka ne saboda mulazamar shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne yanzu misali kai mekanisiyan ne ko kuma kai wani reparator ne ko kuma ka san wani abu ana zawwa da moto yana wuce ji wannan ya ci kaza ya ci kaza be da kaza 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 ko kuma moto ya huce ka ce wannan motan jenshen wannan motan kaza ne wannan irin wannan abubuwa wanda kai mu marasa su to haka malaman hadisi wanda suka jima a cikin fannin ilimin hadisi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dare da rana kullun suna karanta magana annabi sallallahu alaihi wasallam to sun san irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana daga kaji wata raka ta zo ya ce maka a wannan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam kace kuma ka bincika kuma haka ne ba annabi hadisin bai inganta ba to wannan hanyoyi dai wanda malam ya kawo mana da gane yanda hadisi da rifi daga ciki sannan malam dal ya ce wal ahadisul mawdu'atu kathiratun minha zai kawo mana hadisai mawdu'ai akwai wata madda a jami'a ake yin ta al-wada'u wal wada'un yin kirkire a cikin hadisi da kuma su wanda suka kirkiro hadisi kawai shine ake da nasas zaka gani a nan ne zaka gani wani hadisin kai karan kanka kai ji ko ba wannan baka ce wannan ba hadisi ba hadisai da yawa zaka gani yanda mutane suka kirkira lasiyama an shi'a ko wani litayin su al-kafi ko wannan litayin na cike yake da wala to zamu gani kan malam zai kawo mana a gaba wajen ta'ifatun min al-wada'in ne ina ji ko kuma miye asbabin inda zaka gani mutane suna kirkira ma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi tayyib hadisu fi ziyarati kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama yace da warkuwa da sanda suka zo akan ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama an kirkira hadisai na ƙarya a suma a cikin su sannan malam yace al hadisu fi fada'il shahri rajab hadisai da suka zo akan falalahi watan rajab suma hadisai ne barkatai ƙarya aka danganta ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa maziyatu salati fihi sannan kuma hadisan da suka zo akan cewa sallah tana da fifiko tana da wani take bantaccen wani abu in kai da rajab da in kai da ba rajab ba tayi kai a rajab to wannan suma da hadisai ne wanda suka zo mawdu'ai aka danganta ma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan malam yace hadisi fi hayatul khidr sahibu musa hadisi na cewa khidr can dai khidr da musa annabi musa alaihi salatu wasallam cewa annahu jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadara mawdafan ya zo kuma an binne shi tare da shi to ka gani irin wannan tunda annabi musa da hadisai da suka zo kan wannan tayyib malam yace wa hadisi fi abwabin mukhtalifa daga cikin hadisai akwai sa cikin babukuka daban-daban wanda suka zo nazkur min hama yali yace zan mu ambata wasu daga ciki yace ahibbu al arab li salati kusula rabawa da abu guda uku li anni arabi annabi wai yace a hadisin wannan da aka ce wai yace saboda shi balarabi ne wal qur'anu arabi qur'ani ma arabi ne wa lisanu ahli janna arabi da kuma yaran yan aljanna shi ma larabci ne to wai shi yasa wai kuso larabawa haka wai annabi yace kaji wannan kuma hadisi ne mawdu'i bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shi sannan daga cikin su ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta wai rahama ce to ina sabani ina rahama to ka gani to duka dai wannan mafi yawa zaka ga gashi na ai malli duniya ka ka annaka ta'ishu abada da irin wa amali akhiratuka ka annaka tamutu gada sima wannan duka daga mawdu'ai ne hubbud duniya ra'su kulli khati'a shi ma hadisi ne mawdu'ai hubbul watan min al iman garin ga san watan din ka kasarka yana daga cikin imani shi ma mawdu'ai ne خير الاسماء ما حمد وعبد في ايا اسم سنايه wanda akai yabo kuma akai danganta shi da da abd wani anan akwai hadisi wanda yazo yana da ba mawdu'in nan ba wanda yazo akan abdullah wa abdurrahman ne ahbul asma ila allah
abdullah
wa abdurrahman to nan kuma ya kawo khairul asma ma hummida wa ubida شما موضوعي ني نهى عن بيع وشرط شما موضوعي ني يوم صيامكم ويوم يوم نحركم wannan yaushe ne da aka so shi take ci shi wannan hadisi cikin azumi ne ranar azumin ranar layau ranar layau duk wannan hadisai ne mawdu'ai akwai hadisai da yawa mawdu'ai shine malamin nan yace wa kal allafa kaseerun min ahli alhadisi fi bayan alahadisi almawdu'a difa'an an as-sunnah wa tahziran lil umma misal yace malamai da yawa daga cikin malaman hadisi sun rubuta littattafai akan hadisai mawdu'ai wanda dan su kare sunna sannan kuma da su tsoratar da al'umma akan tantance hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsoransu daga cikin hadisai daga cikin littattafai wanda suka malamai suka allafa akan hadisai mawdu'ai shine al-mawdu'at al-kubra ibn al-jawzi wa littafin da ake cewa al-mawdu'at al-kubra wanda imamu ibn al-jawzi imam abdurrahman ibn al-jawzi ya allafa shi lakinnahu lam yastaw'ib ma lam yace wa adkhala fiha ma laysa minha amma bi isti'ab idan aka ce isti'ab wato kamar bi gama komin bana hadisi mawdu'i ba ya tattaro su gabaki da gaggama su bai isti'ab saboda ma malamai suka ce ya sa wani su hadisan wanda ba sa daga ciki ma laysa fiha wanda ba su cikin mawdu'i daga ciki hadisi littahi nabiyyu al-afwa al-fawaid al-majmu'a fi al-ahadis al-mawdu'a lish imam ash-shawkani daga ciki kuma akwai tanzihu shari'a al-marfu'ati an ahadisi shani'a al-mawdu'a tanzihu shari'ati al-marfu'a an al-ahadisi shani'ati al-mawdu'a ibn al-arraq al-mutawaffa 933 wa huwa min ajma'i ma kutiba fiha shiko wannan kenan littafin idan ka same shi zaka kusan shine yafi ya cicciko duka abubuwan da aka hadisai mawdu'i sannan kuma akwai malam yace ha wal wada'un kaseeran kaseerun shi wada'un wanda suke wada wanda suke kirkira hadisai suna da yawa min akabirihim al-mashhuri daga cikin manyan manyan su wanda suka shahara daga ciki akwai ishaq bin nujayh al-muldi wannan ishaq yana daga cikin wanda suka shahara wajen yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam qariya sannan kuma wa ma'mun bin ahmad al-harawi shi ma mahmud dan ahmad al-harawi yana daga cikin wanda suka shahara akan kirkira hadisai a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa muhammad bin sa'ib al-kalbi da muhammad dan sa'ib al-kalbi wal mughira bin sa'id al-kufi wa muqatil bin sulaiman wal waqidi ibn abi yahya wa huma asnafun malan yace su sunfi ne wa minhum daga cikin su awwalan malan nan zai zana mana kamar asnaf in wanda suke kirkira hadisi a takaice malan nan ya kawo mana su guda biyar na farko yace akwai az-zanadika sannan na biyu yace akwai al-mutazalliquna ila al-khulafa wal umara sannan na uku malan yace akwai salisan al-mutazallifuna ila al-amma bi zikril gara'ib sannan na hudu akwai al-mutahammisuna lid-din sannan na biyar akwai al-muta'assibuna lil-madahib az-zanadika wanda su aqida su sun shigo ne dan su ringa ifsadin musulmi su ringa bada addinin musulunci shi yasa suka shigo suke kirkira hadisi na ƙarya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bancin su akwai al-mutazallifuna ila al-khulafa wal umara su kuma wannan wanda sun zo kawai su sha'anin khalifofi da al-umara su suke zawwa amma su zo su kawo hali sai dan su yaba musu ko kuma wasu abubuwa makamancin haka sannan kuma bancin su akwai kuma al-mutazallifuna ila al-amma daga ra'ayi shi kuma wani wanda zai kirkira hadisi so yake ka hadisin wanda ba a taba jin ba sai a wajen shi ya kawo hadisi ya gare amma na tsoratarwa ko kuma na kwadaitarwa akan wasu abubuwa hadisi gari gara'ayi garibi ko kuma daga mutahammisuna lid-din su kuma mutahammisin na cikin addini su ma aku an samu wanda suke kirkira hadisi na ƙarya sannan kuma daga nan ƙarshe ma da yace al-khamis al-muta'assibuna lil-madahib wanda su kuma ta'assubin mazhaba ne saboda su kare mazhabar su ko kuma tariƙar su ko kuma garin su ko kuma mabiyan su ko ƙabilar su yace je suna kirkira hadisi dan ya kare wannan mazhabar ta su wannan duka an same su da yawa a cikin amsila wannan na asnafin wadda'un az-zanadika ma da yace awwalan alladhina yuriduna ifsadi aqidatul muslimin sune wanda suke so su bata aqidan muslimi wa tashwil al-islam wa taghyir ahkami su bata musulmancin gabaki dai su saki hukunce zanadika daga cikin su akwai malai yace misl muhammad bin sa'id al-maslub alladhi qatalahu abu ja'far al-mansur wannan muhammad bin sa'id abu ja'far al-mansur shi ya kashe shi wa wada hadisan an anas ya kirkira hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga shi yace wai ana khatimun nabiyina la nabiyya ba'di illa an yasha Allah yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ni ne cikin ƙarshen cikamakin annabawa sannan babu annabi bayana sai dai in Allah ya so kenan yana so ne ya kare wannan shi kenan wani ya zo daga baya ya ce shi annabi ne shi kuma hadisin ya bude koha kenan shi kuma babu aqidan musulmai an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayan shi to shi wai kana yi illa an ya sha Allah to kaga hadisin da ya kirkira ya wannan shi sannan daga ciki kuma akwai malam yace misl Abdul Karim bin Abi Auja alladhi qatalahu ahad al-umara al-abbasiyyi fi al-basra wa qala hina qaduma liqatli laqad wada'tu fiikum 4000 hadisan uhallimu fiha halal wa uhallilu fiha al-haram shi kuma Abdul Karim bin Abi Auja yace wanda shi wani daga cikin umara na Abbasiyyin khalifa khulafa Abbasiyyin ya kashe shi da yazo wajen za a kashe shi yace ya kirkiro hadisi sama da 4000 a cikin musulunci yace ina halitta muku abin da yake haram kuma ina haramta muku abin da yake halal yace sama da 2000 yayi kirkira yace to amma wa sani wannan in matana yawa ƙarya ce wani tana yawa ƙarya ce dan yi wannan yawa mutane to kaga ni to wannan daga cikin zanadika yanan menene yanzu wannan da ya waje misali dama aqida so suke su bata addini su bata hukunce to yazo ya ce maka ya kirkira hadisi 4000 ya cakula maka abubuwa kenan duk hadisin da ka dauka ma sai ka ringa shaka kenan kaga nan ma da ya kenan shi nan kadai wani wannan ne ya kara maka
sai
kenan shubha ce ne wa ya sa maka in ka gaskata shi ka je ka daman shi abin da yake so ka gaskata shi sai ka je ka kai ta shiga cikin shubha amma in ka ce to gari aka ke sai ka je ka tantance hadisan da suka inganta da sharuɗan su ka karba kai aikin ka kai dauka kai aikin ka wa qarqila inna zanadika wadahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama 14
alhadith
a wata wada an ce zanadika sun kirkira hadisai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da 14,014 a wata fada aka ce suka kirkira hadisai su so suke su bata addinin kwata kwata su ga wahalar burin su kenan zindikai zanadika ثانيا المتزلفون الى الخلفاء والامراء مثل قياس بن ابراهيم دخل على المهدي المهدي وهو يلعب بالحمام بالحمام فقيل له حدث امير المؤمنين شي kuma wannan daga cikin umara da khulafa su ake samun wani da su kuma sun kauce ma hanya suna so ko ne yana so zaman to an wannan yin shi dai suka shigo wajen shi yana wasa da tantabara sai suka bashi yace fasaqal sanad wada bihi hadisan kawai he kirkiro sanadi haddathana wani an wani haddathana wani haddathana wani haddathana wani har ya kai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la sabaka illa fi khuffin aw naslin aw hafirin aw janahin fa qala al mahdi ana hamaltuhu ala dhalika zumma taraka al hamama wa amara bi zabahiha to kaji ko sai ma daga karshe ya kawo cewa babu rigegeniya he dai cikin khuf da nasal da hafir mama na hafir aw janah ko kuma bakafiki shi yana wasa da tantabara yace babu rigegeniya daga karshe ne yace da bakafiki to bakafiki mi bakafiki yace sai shi mahadin da ya shigo yan shi yace ana hamaltu ala zalika ina dauke a ganin sun matar kalama he ba shi mama aka yi umarni a yanka dan tabare a ganin tunda babu rigegeniya sai a fukafuki na dan tabara ko ina shi na ana da yana daga cikin zanadika wanda suke daga ciki kuma akwai amma bigaraibi targiban wa tarhiban malan da ya kawo su kuma misal kisas inda suke kawowa na'am kallan bente go tayyib ala kulli hal lokaci yayi kenan tunda daman kawo bayanin ne zai yi da sai mu tashi kan jahu wa ta'dil lokaci yayi insha Allah da fatan da mun bai dai Allah ba mu da dan kuskure kuma Allah ga farka mana subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah